yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a, wanda a yau muna uku ga watan Rajab hijira 1435, wanda ya zo daidai da 2 ga watan 5 miladiya 2014. Cikin karatunmu na wannan littafi Muktasar Shama'il al-Muhammadiyya, wannan shine darasinmu na 35 ko 35 a cikin wannan littafi mai albarka. Har yanzu muna cikin babu ma ja'a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, babin da yazo yake magana kan ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta wasu hadisai a cikin wannan babi a satin da ya gabata, wanda akwai hadisin da muka karanta na Zaid ibn Khalid al-Juhani, wanda yake cewa la'armu qanna salatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zallura zan kula da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace fatawassaltu atabatahu, sai nake shingida a kofar dake shi, aw fustatahu ko kofar khaymasa. Muka ce wasu malamai sirrin jayar da magana khayma, suka ce domin ba zai yi a ce sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya je gidan manzon Allah inda yake tare da iyalan shi ba, ya zama yake shingida a kofar daki kuma yana kallon abinda manzon Allah yake gudanarwa a cikin daki da daddare, sai yadda har manzon Allah zai tashi sallah ya gani. Sai wasu malamai suka ce fustatahu shine abin da ya bi fiye da atabatahu, suka kira abin da khayma, ke wato ya nuna ba a gida bane, da haka manzon Allah ya kafa khayma, shi kuma ya je bakin khaymar ya kwanta dan ya ga manzon Allah zai ibada da daddare. Wani dan uwa ya kawo maganar cewa hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi tafiya ba nafilin da yake yi sai rak'atayil fajri, sai sallar witri, ko kuma in ce rak'atayil fajri kamar yadda hadisi ya nuna. Idan sun ce a khayma ne, to in a halin tafiya ne kamar ya zami da wata riwaya din. To wancan dai bayani da malamin suke haka suka faɗa, kuma babu shakka abinda hadisi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana halin tafiya nafilin yakan dakatar da su, musamman irin wannan nafilin na dare. Abinda manzon Allah ya fi kiyayewa rak'atayn fajri da kuma ko sallar witri, waɗannan su ne manzon Allah yake kula da su yayin da ya tafiya. To za ta yi waccan khayma ɗin ta yi ba a halin tafiya ba, ko a wani yanayi makamancin haka, ta yi abinda malaman suke nufi, wallahu ta'ala a'lam. Amma dai ban ga wani bayani da ya fito da abin fili ya warware wannan iskali ba, ko wannan bayani da aka yi. Mun karanta hadisin mu na ƙarshe a rana ita yau, hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yarda. Tace qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ayatin min alquran, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya da daddare bi ayatin da aya daya min alqurani a cikin alqurani, lailatan cikin dare yana ta maimaita ta. Wannan hadisi wasu malamai suka ce idan manzon Allah ya tashi yin sallah din, abinda ya faru a raka'a manzon Allah ya karanta wannan ayar, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk, haka yayi ruku'u, da ya dago daga ruku'u yayi sujjada, da ya dago da sujjada ya tashi raka'a ta biyu ma ya maimaita wannan aya, suka ce haka manzon Allah ya harje sallar gaba daya. Sai zama a kowace raka'a iya ayar kadai yake karantawa, shine ma'anar qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ayatin min alqur'ani lailatan. Wasu kuma malamai suka ce a'a, a raka'a ɗaya din manzon Allah yana ta maimaita ayar ne, yana ta karantawa ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa da a raka'a ɗaya, domin abinda ayar ta kunsa na jan hankali da kuma abubuwan da suke cikin ta na ma'anoni. Haka wasu malamai suka fassara wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimaita ayar yake yi a raka'a ɗaya gurgudan wani lokaci, sannan idan ya sake ɗagowa zai ci gaba da maimaita ta, ita maimaita ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta yi. Sai malai ce ana Abdullah, an karɓo daga Abdullah malai ce sallaitu lailatan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na yi sallah cikin wani dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.